talata 31 ga Yuli shekarar 2018 za mu fara kawo muku labarin wasanni ne daga kasar England da za mu leƙa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da take tara tabbacin cewa dan wasan Riyad Mahrez wanda ta sayi shi a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City a bana yana samun murmurewa ganin cewa zai iya buga wasan da za su yi na Community Shield tsakaninsa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Dan wasan da ya samu rauni ne a idan sawunsa a wasan sharafage da suka yi tsakaninsa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich inda suka doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ƙwallo 3-2 a wancan satin. Idan muka leƙa ƙasar Jamus ko dubun magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus sun nuna goyon bayansu ga dan wasansu Mesut Ozil bayan da ya bayyana cewa ya ajiye takalman takale da sauwa ƙasarsa sakamakon nuna wariyar launin fata da ake nuna masa. Magoya bayan da sun taru a nan birnin Berlin sanye da rigunan wannan dan wasa inda suka rubuta IM Ozil da Turanci suna daga tutar kasar Jamus da kuma tutar kasar Turkiya suna nuna goyon bayansu da dan wasan na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal inda yake murzale da a yanzu. Dan wasan da ya bayyana cewa ya ajiye takalman takale da sanin sakamakon nuna raunin fata da ake masa ainihin dan wasan dai dan kasar Turkiya ne amma mazaunin kasar Jamus don haka dan wasan ya bayyana jin dadinsa ga magoya bayan bisa irin nuna goyon baya da kauna da suke nuna masa musamman a wasannin da yake bugawa kasarsa a lokacin da kuma inda yake bugawa kungiyarsa ta Arsenal musamman a sharan wasan sharan fage da yanzu kungiyar take yi ya kuma nuna cewa yana samun goyon baya daga sabon kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal din Unai Emery. Idan muka leƙa bangaren sayar da sayarwa na wasan ƙwallon ƙafa ta duniya kuwa kaɗan daga ciki kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta musanta raɗaɗin inda ake na cewa tana zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Willian dan ƙasar Brazil sai dai ta ba da tabbacin cewa har yanzu tana kan bakanta wajen sayan mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea coaches ɗan shekaru 26 da haihuwa sai dai a kwanakin bayan ne Willian ya bayyana cewa yana jin daɗin zamansa a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea inda ake alakanta shi da koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Barcelona. Kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City Claude Puel ya ce yana da tabbacin cewa ɗan wasan bayan Harry Maguire zai ci gaba da zama a kungiyar ana alakanta dan wasan da koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. A yanzu haka dai kungiyar ta ce za ta sabunta contract dan wasan inda za ta ke bashi £99,000 a duk sati maimakon £50,000 da take bashi. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.